Take a look around, do you like what you see? Are we forsaken? We call this place our own, as we will, but won't last too long in these hands. Hands of time are turning, all our bridges burning, visions of destruction. So why so much tears, human eyes? Say, today we love, tomorrow we'll spread so much hate. The world in a sound is a whole lot of music. Da 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 da